إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي ديان وعد البي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قديا قال لما جرما دوككا دينونا منا ونن حري نا لهدي إشرين دتقوز قوات الرجب هجرة دبو ديدة داري هدو دار بإن دهدو واندكما يديدة sha takwas ga watan Fabrairu miladiya 2023 muna masallacin Imam Malik ne dake bisa titin Gero a unguwar rinjin Sambo dake cikin birnin Sokoto domin ci gaba da karatun littafin Irshad al-Salik ila Ashraf al-Masalik littafi ne dake bayani akan mas'aloli na fiqhu akan mazhabar Imam Malik rahimahullah a cikin ci gaba da karatun zamu tashi fasalin dake magana akan sunnonin sallah kuma darasin mu na 16 kenan zamu gabatar cikin wannan darin da ikon Allah mai littafin yace faslun fasali da ke magana a cikin sunnonin sallah yace wa sunanuha sunnonin sallah na farko da ya fara lissafawa ce qira'atu ma tayassara ba'da al-fatiha karanta abin da ya sawwaka idan sura ce ko kuma aya ba'da al-fatiha bayan an kammala karatun fatiha za a yi a karance sura daga farkonta har ƙarshe ko kuma rabinta in farkonta in ƙarshenta ko kuma aya guda tak illa fi akhiratai arba'iyya face sai raka'o'i biyu na ƙarshen sallar da ke da raka'a hudu kamar sallar az-zuhur raka'o'i biyunta na ƙarshe ba a karanta musu sura sallar la'asar raka'o'i biyunta na ƙarshe ba a karanta musu sura wa salisatul maghrib da kuma raka'a uku ta uku ga sallar maghriba ita ma ba a karanta mata sura sunna ta biyu yace wal jahru fi subhi bayyana karatu a cikin sallar subahin wal juma'ati da sallar juma'a wa ulatay al maghrib wal isha kuma raka'o'i biyu na sallar maghriba raka'o'i biyu din farko da kuma raka'o'i biyu din farko na sallar isha'in abinda ake nufi da al jahar bayyanawa shine an yusmi'a nafsahu wa man yalihi shi dake karatu yana jin abin da yake karantawa wanda ke sahun dake biye da shi shi ma yana jin abin da yake karantawa koda sahu na biyu da na uku saura ba su ji to an yi jihar inda sahun da ke bi maliman suna jin karatun da liman ke yi to aljahar ne wannan jahar din yayi aqall aljahar kenan sannan sunna ta uku yace wasirru fi adh-dhuhr wal 'asr asr karatu asalla adh-dhuhr da sallar al-asr wa salisat al-maghrib da kuma raka'a ta uku ga sallar maghriba wa akhiratay al-isha da kuma raka'o'i biyu na ƙarshen sallar isha'i shine wasu littafai ke cewa wal jahru fi ma yajharu fihi was sirru fi ma yusarru fihi shine shinan ya bayyana kwatta filla wani wuri ne za a bayyana ina ne za a sirta abinda asirtawa shine an yusmi'a nafsahu shi mai karatu ya zan yana ji da kanshi shi kadai abinda ke karantawa ba mai ji zai shi dan da sahun da ke biye da liman ba su jin abinda liman ke karantawa asirru kenan to wannan shine malamai ke ce ma aqallu sirr wato sirri kenan asir ta karatu mafi karanci a'la kuma an yusmi'a nafsahu wa man yalihi liman yana jin karatun da yake karantawa sahun da ke bi mai suna jin abinda liman ke karantawa a'la sirr kenan sirri ne amma mafi koli a lokacin da sirri ya kai mafi koli inda ya tsaya to nan ne adinal jihar ke farawa mafi karancin bayyanawa shine liman da sahun da ke bi mai suna jin abin da yake karantawa mafi karancin bayyanawa kenan in ya zan kasa ga haka ba bayyanawa bane shi ko asirtawa in ya zan sama ga haka sahu na daya da na biyu duk suna jin karatun liman sai ya wuce sirri ya zan jahar shina yiwuwa ya kasance liman na laƙe da makarfin yana asirtawa amma ana ji to ba al'akari da wannan sai mai littafin ya ce wal julusu littashahudi zama domin tahiya yana cikin sunnonin sallah idan an ɗauka cewa tahiya ba wajiba ba ce a wasu mazhabobi tahiya wajiba ce in tahiya wajiba ce to zaman tahiyar ma za ta zama wajiba amma a malikiya tahiya ba wajiba ba ce saboda haka zaman tahiyar ma ba wajiba ba ce tahiya biyu ake yi a sallar da ke da zama biyu saboda haka duk zaman da za a yi don tahiya wannan zaman na daga cikin sunnonin sallah aljulusul awwal wasani kenan dukkan su littashahudi inda domin tahiya aka zauna wannan zaman na daga cikin sunna sannan tahiya din kuma guda biyu su ma duk suna daga cikin sunnoni a mazhabar malikiya tahiya ta farko ga sallah mai zama biyu da tahiya ta biyu dukkan su suna daga cikin sunnoni saboda kana an samu zama biyu kenan da kuma tahiya biyu aljulusul awwal sunna ta hudu kenan الجلوس الثاني سنة تبير كينا التشهد الأول سنة تشد كينا التشهد الثاني سنة تبقى كينا sannan wa labzuhu da kuma lafazin tahiyyar sunna ne lafazin tahiyyar to lafazin da malikiya suka dauka daga cikin lafazi daban-daban ba tahiyya shine lafazin tahiyya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akwai tahiyya Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud tahiyya nana Aisha da yawanci malamai sun fi rinjayar da tahiyya Abdullah ibn Mas'ud saboda karfin dalilin shi amma dukkan su alfaz na tahiyyar ana yin su a cikin sallah kuma karbabbu ne to lafazin tahiyyar Umar ibn al-Khattab shine at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تهيار ترك مسلمي عمر الخطاب كينا أنا تشوى التهية كما أنا تشوى التشهد هناك تشوى التهية ai la'akari ne da gaba farko don gaba biyu ce gaba farko na fara da at-tahiyyatu lillah gaba ta biyu na farawa da ashhadu an la ilaha illallah zuwa ƙarshe idan kai la'akari da gaba ta biyu sai a ce at-tashahhud amma dukka kuma abu guda ake nufi wato tahiyya lafazin wannan tahiyyar ce at-tahiyyatu dun nau'in gaisuwa gaba ɗai lillahi na Allah ne Allah shi ya cancanta a gaida shi da kuma nau'in duk gaisuwa baki ɗai az-zakiyat harkakan ayyuka lillahi dun na Allah ne tayyibat kalmomi kyawawa masu daɗi at-tayyibatu as-salawat lillah as-salawat tawawan maganganu na addu'o'i da na zikiri da makamantan su lillahi duk Allah ne cancanta da su assalamu alayka bayan an gama da jinjina ma Allah subhanahu wata'ala aka dawo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa assalamu alayka aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi da rahmatsa wa barakatuhu da albarkarsa a cikin tahiyya Abdullah ibn Mas'ud yanda suke cewa assalamu ala nabiy ba assalamu alayka ba cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa yana cikin su suna cewa assalamu alayka amma bayan Allah an shi rayuwarsa suna cewa assalamu ala nabiy dan lokacin ya zama ga'ib amma lokacin da yake rayuwa yana cikin su hadir ne saboda haka sai su yi amfani da kaful khitab su ce assalamu alayka bayan rasuwarsa suna cewa assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh tukunna in an ba annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa sai a dawo ga salihai suku assalamu alaina aminci ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma duk bayan Allah da ke doron ƙasa as-salihin salihai duk gaba ɗai addu'a za ta shafe su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da haka duk wani bawa salihi da ke bisa doron ƙasa to wannan addu'ar da ta shafe shi dukun ka ce ashhadu an la ilaha illallah ina shaida babu wanda ya cancanta da bauta face sai Allah wahdahu makadaici la sharika lahu bai da abokin tarayya wa ashhadu kuma ina shaida anna muhammadan cewa muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzon sa ne ta yadda malikiya suka zaba kenan da ake yi a farkon zaman farko ga sallah mai zama biyu da kuma zama ta biyu da kuma zama ta ƙarshe kenan ga sallar da ke da zama guda tak yin salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yawanci sun dauka cewa ga tahiyyar ƙarshe ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati amma ba haka bane duk zama in aka zauna aka yi tahiyya duk sai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati a duk zaman da aka yi shi yasa ne lissafa ce wa salatu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam salati yana daga cikin sunnonin sallah bancin an yi tahiyya din sai ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam aqallu nayin salati shine allahumma salli ala muhammadin wa sallim aqalla kin karancin salati kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammadin wa sallim kamar yadda shaykhul islam muhammad bin salih al-usaymin ya ambata cikin tafsirin sa suratul ahzab nam imam ta kunji abin nan fada kasuwar da liman yayi wurin karanta at-tahiyatu lillah ha'un dake ciki wasu suna hadewa wasu kuma sai su jifa da ha'un din to sai at-tayyatu lillah at-tayyatu lillah to kalmar ba ta da ma'ana gaba dai at-tayyatu akwai dalgi babba a wannan wurin saboda haka wadanda ke su gyara at-tahiyatu at-tahiyatu lillah sai kamar yadda nace karancin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim kamar yadda muhammad bin salih al-usaymin ya ambata cikin tafsirin sa suratul ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu an samu sallu alayhi wa sallimu kika ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim akalla kenan karanci kenan ba ka iya salatul ibrahimiyya in kuma kana iya salatul ibrahimiyya wannan salati din shi yafi allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid akwai lafazi daban-daban na salatul ibrahimiyya din ma to saboda haka duk tahiyya akai in ta farko in ta biyu in ta karshe addu ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati shine yace fil ladhi yusallimu minhu ko sai dole sallaman cewa ma salatin da za a yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da tahiyyan da ake sallama ga wannan tahiyyar ake mai ake salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan banda tahiyya ta farko kenan to alhali ko wace tahiyya ana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yayi bayani cikin littafin sa sifatu sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam a ciki wurin magana akan salatul tarawih ko salatul tarawih ba sifatu sawmi ba cikin littafin sa salatul tarawih ko yayi magana a duk zaman tahiyya do ana wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati saboda haka abinda zai bambanta zama ta farko da zama ta biyu addu'a amma ba ƙarin salati ba addu'a kawai zai bambanta su zama ta farko ga mai sallah mai zama biyu ba a addu'a a cikin tahiyya bayan at-tahiyya an gama an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai a tashi zuwa ga raka'a ta uku an ƙare sallah ne an zauna tahiyya ta ƙarshe an yi tahiyya an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin sai addu'a mutum ya ci gaba da addu'a ya roki duk abin da yake so duniya da lahira in kuma lahira kadai yake so to in kuma duniya kadai shi ka so to shi dai roka wuri ne na roko amma yawanci sai ai igfal sai ya sadda yin roko a wurin tahiyya iyaka a zo ga sujada a daɗe sujada ƙarshe a daɗe a daɗe a daɗe wannan bid'a ce da limamai wasu limamai suna yi wasu kuma waɗanda ba limamai ba suna yi duk sujada ta ƙarshe sai a bambanta ta da tsawaitawa ana ta addu'a wannan bid'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta wata gaba da wata gaba ga abin nan sallah ba addu'a kai ba sujada karshe kadai ake addu'a ba cikin kowace sujada ana addu'a du'a duwayen da aka gare ka saka sa kai wa ga abin nan wannan aljalsa tsakanin sujada da sujada ana addu'a in an zo wurin sujada ana addu'a saboda sai ka karkasa addu'o'in ka kamin ka gama sallah du'a duwayen da kake da niyan abin da kake niyan ka roka ka roka in ka kai abin nan sujada ta ƙarshe ba buƙata a ce ka daɗe har a gundura haka na ɗin a ce saboda haka a gyara an yi mai? ya halatta man waminan nasu man ya ƙulu rabbi na ati na fi duniya ma lafi fi la'akaratun min khalaq wace ba mai halatta ba halatta ba da in duniya ɗaya ka so roƙi duniya ɗai yi amma fi abin nan ka sani don abin da Allah zai baka nuti man liman na sha'u ko ma na sha'u liman na sha'u liman nuri da ko aiwa wanda muka ga dama za mu ba kuma abin da muka ga dama za mu ba shi saboda haka ba a ƙari za a yi ma a ce to a ɗauko rabon shi na lahira don a ba shi nan duniya kamar yadda kafirai suka ce ajin da na fitana kabla yawmin hisab ya Allah har ma za a tashin alkiyama ba a ɗauko rabon da aka ajiye mana alkiyama mu a ba mu nan duniya mu canja abin mu don mu ba mu da tabbacin tashin alkiyama kada suka ce da zaba da haka abin da ake so rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar kuma an fi so addu'o'i jami'a jawami'u du'a addu'o'i da na tattara komi da komi an yi son yin su bisa ga cewa Allah ka bani mota Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza kaga ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar shikenan ka dunkule komai da komi shikenan ka cusa ciki alkhairin da wani alkhairi ba ko san shi ba ko kuwa iya ka wanda ka sani na za ka ambata ko to wanda ba ka sani ba wanda kila ma in ka gane da ka hiso ne bisa ga wanda ka roƙa sai Allah ya koro ma shi watakbiru yana daga cikin sunnonin sallah kabbara suwa takbiratul ihram da kabbara harama wanda malaman malikiya suka yi sabani ne wa hal kullu takbiratin aw al jami'u aulani shin kowace kabbara take sunna ko ko a duk kabbarorin cikin sallah gaba dai kabbara 15 banda kabbaran harama duk 15 ne sunna nan ne suka yi sabani in an ce kowace kabbara sunna da ka bar kabbara biyu kabliya ta kamma an bayin da ku saboda haka an kabar kabbara guda ke don sunna mu'akkada ake wa abin nan ko yawa kamar sura in ka bari ko an lissafa cikin sunna ko yawa duk da ita alqiyamul lahana ne kun ga littafin bai ambata ba ne za mu zo mu ambata dalilin da ya sa ita sura an ambata ake kabliya ba ita kadai an ka bari ba da ita din da tsayuwarta an ka bari amma ban da kabbara tsayuwar kabbara ba sunna ba saboda haka in ka bar kabbara guda ba za ka yi kabliya ba sai sun ka kabbarori guda biyu in an ce kowace kabbara sunna ce to ka bar biyu ko da sunna ta yi ƙarfi kenan kaza sun zan sunna mu ta zan sunna mu akada an bai da ko to in kuma an ce a'a duk gaba ɗaya jimillan kabbarorin gaba ɗaya na sallah banda kabbara harama duk wata kabbara sai an dunkule su gaba ɗaya suke sunna in kabar ɗaya ba za ka yi qabliya ba in kabar biyu ba za ka yi qabliya ba in kabar uku ba za ka sai in kabar duka sannan ne za ka yi qabliya an fahimta ku amma mazhabin Ibn Qasim suka rinjayar na cewa kowace kabbara sunna ce mai zaman kanta kowace kabbara ba wa dukkan su gaba ɗaya a dunkule a ce sunna guda ba na'am to waqtulifa malamai sai sabani fi sami Allahu liman hamidahu da cewa sami Allahu liman hamidahu kuma wa rabbana wa lakal hamdu da kuma rabbana wa lakal hamdu shin cewa sami Allahu liman hamidahu sunna ko mustahabbi cewa rabbana wa lakal hamdu sunna ko mustahabbi amma abinda malikiya suka firin jayarwa sami Allahu liman hamidahu sunna amma rabbana wa lakal hamdu mustahabbi dan fahimci bambancin da suka yi ko to saboda haka idan zaka bar sami Allahu liman hamidahu guda biyu nan ma su yi sabanin da suka yi sabanin wurin kabbara in an ce sunna to kowace sami Allahu liman hamidahu a sunna ko ko duk gaba ɗai sami Allahu liman hamidahu dake cikin duk sallan gaba ɗai an tara su suke sunna nan ma su rinjaye da mazhaban Ibn Qasim cewa kowace sami Allahu liman hamidahu sunna saboda haka in ka bar biyu za ka yi qabliya an fahimta ku amma rabbana wa lakal hamdu suka ce mustahabbi ne saboda haka ko an bar rabbana wa lakal hamdu duk da cikin sallah ba za a yi qabliya ba wa lafzu tashahhudi sannan lafazin tahiyyan kuma yace malikiya sun yi sabani a ciki fa qila sunanun ila fada'il wasu malamai suka ce a sunna cikin sunnoni ake sa lafazin tahiyya wasu malamai suka ce kuma a cikin mustahabbai ne ake sa lafazin tahiyya amma abin da yake rinjaya shine sunna cikin sunnoni ake sawa dan duk gaba ɗai ahlari ashmawi izziya risala duk gaba ɗai cikin abin sunnoni suka sunya lafazin tahiyya abin da shi mai littafin ya kawo kenan na sunnonin sallah akwai wasu waɗanda bai kawo ba bayan mai muƙarana tsakanin ahlari ishmawi izziya da shi wannan ɗin irshadu salik su hudu kenan ko na farko abinda ahlari ya kawo akwai al-iqamatu yin iqama cewa na jikin sunnonin sallah tawa mai risala cewa ya yi al'azanu sunnatun wal iqamatu akadu cewa kiran sallah sunna amma afwa mai iziyahi shi ya ce al'azanu sunnatun wal iqamatu akadu kiran sallah sunna amma iqama kuma ta hi kiran sallan ƙarhi kuma ita sunnatun muakkada kenan ko yasa a ciki to ar-rajih shine kiran sallah farḍun ne farḍ kifaya wannan shine malamai suka fi rinjayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dakatar da yakar gari in yaji an yi kiran sallah in bai ji kiran sallah ba to ya san ba musulmi sai ya fada su da yaki to abin da kai haka nan ya wuce zama sunna na bayyanta ko to in an ce iqama ta hi kiran sallah karhi kenan ita ma me kenan aqallu a ce ita ma fardhu kifaya ko in ba a ce fardhu aini ba to saboda haka ba daidai bane wannan da ce wanda ya wal iqamatu akadu cewa iqama ta hi kiran sallah amma kuma duk malikiya sun ittifaki cewa wanda bai iqama ba sallar sa daidai take na bayyanta ko to saboda haka iqama shi mai ahlali tashin farko sai ya sa cikin sunnoni ya hutar da kai ne to haka ma suran da ake karanta bayan Fatiha da Ahlari Ishmawi Iziya Irshadu Salik duk sun ittifaki akan hakan sai Al-Qiyamul Laha aiwa don karatun suran shi mai wangalin tahi namu bai kawo cikin sunnuni ba saboda haka da Ishmawi da Iziya da Ahlari duk sun lissafa tsayuwar karatun sura ko kuma aya da za a karanta madadin sura wannan tsayuwar farilla kamar yadda karatun Fatiha farilla tsayuwar karatun Fatiha farilla ko kabbara harama farilla tsayuwar kabbara harama farilla ko to haka ma sura sunna tsayuwar karatun sunna ma sunna haka ne ko to wangalin tahin bi kawo wannan alqiyamul lahadin saboda haka da kula lokacin da mutum ke rubuta littahi akwai gafala sannan kuma akwai wata kila shi ba mazhaba shi ke nan ba mazhaba shi ba haka nan ba sannan aljaru fi ma yajharu fihi dun litafan malikiyya sun kawo ci cikin sunna wasirru fi ma yusarru fihi dun litafan sun kawo sannan kullu takbiratin ahlari ishmawi iziya da irshad su ma duk sun kawo amma sai shi wa ya kawo sabani na'am sai aljulusul awwal ko kuma aljulusus sani mai mukhtasar shi abbe kawo aljulusus sani ba amma ahlari shi da ya kawo aljulusus sani din baro aljulusus sani akan cewa na daga cikin sunna amma aljulusul awwal duk sun kawo a cikin sunna sannan a tashahudul awwal ahlari da iziya su suka kawo a tashahudul awwal qara wannan ya kawo a tashahud ne kawai aljulusu lit tashahud ko yace zama domin tahiyya don ya kasance saboda tahiyya aka zauna ashe kenan za a yi tahiyyan ko to saboda haka a dunkule ya faɗi cewa ya faɗi tahiyya ba a bayyane ba sannan ga sallah mai zama guda tahiyya guda za a yi ko ga sallah mai zama biyu ba tahiyya biyu za a yi kenan ko inda zaman da za a yi saboda tahiyya ne to tahiyyan ma na ciki kenan saboda haka da tahiyya ta farko da ta biyu duk dunkule ambace su da kuma zaman shi yasa bai ce aljulusul awwal ba bale ya buƙaci faɗin aljulusul sani sai ya ce mai waljulusul littashahudi zama domin tahiyya duk sanda ka zauna cikin sallah in dai don tahiyya ka zauna zaman sunna tahiyya kuma sunna an fahimce shi ko to sannan akwai sami Allahu liman hamidahu sun sanya cikin sunna kamar yadda shi wannan ya kawo sabani akai sai lafazin tahiyyar Umar ibn Khattab da shi wannan mai irshadu Salik da Iziya su suka kawo amma mai Ashmawi da kawo wannan lafazin ba haka nan shi ma mai Iziya da wannan irshadu Salik afwan Iziya ya kawo Ashmawi da Ahlari su ne ba su kawo lafazin tashahud din ba sannan azza'id ala qadri salami min aljulus athani zama qari bisa ga yin sallama ga zama ta biyu ko kuma ake zaman karshen sallah na ake sallama ko sallama farilla zaman sallama kuma farilla to abinda ya karu sama ga zaman farillan shine suka ce sunna nan tahiyya za a yi kenan ko to saboda haka wannan zaman na daga cikin sunnoni iziya ka wannan baro sannan kuma ishmawi sannan at-taslimatu thaniya wa thalitha suke cewa ko kuma raddu salam ala al-imam wa man ala yasarihi ga malikiya ko bayan mamu ya yi sallama farko dama ko sai ya ɗauko da dama kuma ya ba liman ya dauko dalilin kuma shi ba wanda a hagu ne to wadannan sallamomi guda biyun duka da wanda zai ba liman da wanda zai ba na dama ne duk sunnoni suka lissafa su amma sunna ba tabbatar da wadannan sallamomin ba an fahimta sallamar da sunna ta tabbatar guda ce ga liman da kuma mamu duk sallama bai guda suke yi shine dama da hauni assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da liman da mamu da mai salla shi kadai duk tsarin sallaman da za su yi kenan sallaman da mamu zai yi shi ba liman shi ba na hagu gare in akwai wani hagu gare wannan bai inganta duk hadisan da suka zo da shi ba'ifin hadisai ne sai aljaru bit taslimatul wajiba bayyanar da sallaman hita salla wasu ce a taslimatul wajiba wasu ce taslimatul tahlili in an ce taslimatul wajiba to ba sallaman da za a yi cikin sallan nafila ba kenan duk wannan sallaman ba wajiba bace duk da sallan kanta ba wajiba bace ko saboda haka ba wajiba bace sallaman da za a yi don hita sallan farilla ita an wajiba don sallan wajiba ta bayyanar da sallaman ce assalamu a ji an bayyana ba karanta asirci ba nan fahimta ba halari ya kawo nan da kuma iziya amma ishmawi da wannan irshadin salik duk ba su kawo wannan cikin sunnunin ba ba wai cewa babun ba ne yana daga cikin abin na mazhabar malik ne sannan as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam da iziya da abin nan irshadin salik da ahlari sun kawo amma ashmawi shi bai kawo salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan al-insatu fi ma yajharu fihi al-imam yin shiru da mamu a wurin da liman ke karatu bayyane mamu ya shiru sunna ce amma mai iziya kadai ya kawo wannan a halari bai kawo cikin sunnoni ba ashmawi bai kawo ba sannan wannan littafin irshadu salik shi ma bai kawo ba sannan was suturatu lil imami wal fadl aga sutura idan za a yi sallah mutum ɗaya in zai yi sallah da kuma liman yana daga cikin sunnonin sallah mai ashmawi ya kawo da shi da mai izziya amma ahlari bai kawo ba sannan irshadu salik din kuma bai kawo ba sannan akwai azza'id ala qadar duma'anina an san cewa duma'anina tana jikin farillan sallah ko natsuwa a lokacin da mutum ya ruku'u ya dan natsu ya wurin ruku'un tukunna kafin ya taso to bayan ya natsu karin da zai akan natsuwar to wannan karin na daga cikin sunna an bari ta ko to karin da za a kan natsuwar shine karanta zikirin da za a yi don lokacin da aka yi ruku'u daidai da daidai karanta zikiri wurin ruku'un ba farilla bane an fahimta ko saboda haka jinkirin da za a yi wurin karanta zikirin nan wannan jinkirin ne sunna don zikirin da ake karantawan sunna amma kuma ba su kawo wannan zikirin cikin sunnonin sallan ba zai yi cikin mustahabi suka kai shi ne sai mu zo wurin mustahabai za mu cimma insha Allah shi an ma'ana azza'idu ala qadari dumanina kamar inda suka ce azza'idu ala qadari salam kari akan zaman da za a yi sallama ko wannan sallaman farilla zaman kuma farilla to bayan an gama wannan zaman ba tahiyya za a yi ba to tahiyyar sunna saboda haka wannan zaman ma sunna an wuce wurin zaman farilla da mutum ya zauna daidai da daidai cikin sallah ce assalamu alaikum wannan zaman ne farilla don ya samu ya zauna tukun ya sallama amma bayan ya yi wannan zaman ya yi shirin tahiya to daga wannan lokaci ya shiga cikin sunna zaman sunna tahiyyan da yake yin kuma sunna. An fahimta ku? Shi amma ana azza'idu ala qadri tuma'anina. Sannan taqdimul fatihati ala sura. Mai ahlariya sau su cikin sunnonin sallah. A karanci fatiha tukunna a karanci sura. Amma an aka safa an karanta sura tukunna aka karanci fatiha. Yana nufin kenan in aka tayi da sallah haka nan sallah tayi. Ji amma ana. Don tartibul fara'id suka sa cikin farillan sallah. Tartibul fara'id jera farillai. Kabbara harama kwanna fatiha kwanna ruku'u tasowa daga ruku'u tahiyya sujada tasowa da sujada a koma sujada ta biyu tasowa a zauna jera farillai kenan ko to yin haka nan farilla ce amma nan farilla da sunna suka haɗu an fahimce shi sai sa cikin abin nan sunna ba tuna ba har aka yi sallah aka gama amma sura ya fara karantawa sannan ya karanta fatiha to ya karanta fatiha ko bai karanta ba ya karanta amma ne wurin jerantawa ne aka samu kuskure to wannan kuskuren ba zai sa a ce raka'a ta lalace ba inda kaman bai karanta fatiha ba sura ɗaya karanta an fahimta sai a ce sallar raka'a ta lalace amma in ya tuna a lokacin da yake kahin yayi ruku'u ko to zai kuma karanta sura bayan ya gama fatiha an fahimta yana cikin karanta fatiha sai ya tuna to ai sai da na karanto sura tukunna yanzu cikin fatiha nake to in ya gama fatiha sai ya karanta sura an fahimta don maimaita sura cikin raka'a babu laifi maimaita fatiha ne ke da laifin da za a wa ba'diya amma sura in qur'ani gaba ɗaya ka sauki ga raka'a guda babu komai an fahimta ko to amma yana wurin ruku'u ya tuna ba zai taso ba don abin da ya bari sunna ne ba a barin farilla kuma a koma gyaran sunna an fahimta ko to gwargwado abin da suka kawo kenan na abinda irshadu salik bai ambata ba ko abubuwan da suka kawo na sunna sai gamin gambiza wanda wani littafin bai ambata ba wannan ya ambata wanda wannan bai ambata ba wannan ya ambata saboda haka ala ayi hal sunna a cikin sallah sunna mu'akkada kadai ne ake bari a yi qabliya kamar fatiha sura ita ma saboda sunna biyu na haɗu wurin da karatun da kuma tsayuwa kamar wurin zaman tsakiya tsakiyar sallah da aka ce in an bari ga mai sallah raka'a biyu don ba sunna guda aka bari ba zaman da kuma tahiyya aka bari an fahimta saboda haka sai suka karhi saboda malikiya sun doki wannan zaman sunna tahiyya kuma sunna to an bar sunnoni guda biyu kenan dalilin da zai sa amma an sunna guda tak aka bari to ba za a yi qabliya saboda sunna guda ba kamar sami Allahu liman hamidahu da aka bari ko kuma kabbara guda an ka bari sai ya kasance an bar sami Allahu liman hamidahu kuma an bar kabbara kuma sun haɗu ko sunnoni biyu kenan sun haɗu lokacin sun yi ƙarfi za a yi musu abin nan qabliya to mai kamera na nuna mana hannuna sun kuma watakila akwai masu tambaya ko ƙarin bayani abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ci kuskuren da ya faru Allah ka yafe min wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam kiran sallah ba idan wasu suka yi sun yi tsamma wasu wanda kuke ji ina haka ce dole a gari gaba ɗaya in an ji an yi kira an ɗauke wannan farlancin an fahimta maimakon a ce duk gari ba ai kiran sallah ba duk sun fada cikin zunubi to in akun guda masallaci guda akai kiran sallah to sun doke wannan zunubin ga duk sauran masallatai ko sauran musulmin da ke cikin wannan garin da ba su yi kiran sallah.